العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله منام الله سبحانه وتعالى قديا da sake tara mu a wannan rana ta litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin wannan littafin mai girma Nabiyur Rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sati wanda ya wuce mun zo karshe na abin da ya shahi gazwatu Hunain wanda sati biyu can baya wanda ya wuce mun karanta abin da ya shahi ita wannan yaki muka ce bayan fatahu makka abin da ya faru dai har zuwa karshe to malam akwai tambayoyi da yake na karshe wanda yana yin sinan dan mutuna abin da yake can baya mu ƙara rikewa da kyau malam ya yi tambayoyi guda uku tarihin yau 20 da watan Rajab hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama 1446 wanda daidai da 20 daidai watan 1225 malam ya yi tambayoyi guda uku tambaya ta farko malai ce uzkur ma akramallahu bihi almuslimina min alghanaim fi hadhihi alghazwa a wannan yaki akwai ganima da aka samu ganima muka ci shine dukiya wanda ake samu bayan yaki musulmai sun ci nasara to malai ya ce wasu abubuwa kake tunawa game da ganima da aka samu a wannan yaki na Hunain can bayan mun karanta abubuwa na me kuke tunawa abin da aka samu na ganima na'am an samu dabbobi kenan akwai raƙuma akwai tumaki akwai gulagulai na'am da kuma asabi kenan wanda suke bayu inda sun taro mutanen su gaba ɗaya suka zo da sojan yakin manzalla ya ce ganima ta samu to daga ciki kenan malam sai ya tambaya ta biyu ya ce ma hikimatu min ita'ihi sallallahu alaihi wasallam al-ghana'ima lil mu'allafati qulubuhum malai ce menene hikima da manzo Allah ya ba waɗannan da ake so a horoto zukatansu da su shiga musulunci manzo Allah ya ba su dukiya mai yawa a ba wani 100 a ba wani 200 duk da cewa ba su idan nutsuwa ba amma dai suna haka tsakani to shine malai ya ce menene hikima anan aka ba su dukiya da yawa idan ba manta ba ƴan Madinas na'am da horoto zuciyarsu na'am saboda ita dukiya tana da miyaki cewa tana horoto zuciya na uku tambaya na ƙarshe sai malai ce uzkur salasata umur min khutbatihi lil ansari fi yawm Hunain lokacin da aka raba wannan dukiya aka bada to akwai wani jita-jita mutanen Madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji wannan akwai ta magana da ya musu wannan huduba da ya musu shine sai malai ya ce to me kake tunawa abubuwa guda uku wanda manzo Allah ya gaya musu lallashin zuciyarsu kuma dai nuna musu cewa duniya ba komai bace akwai huduba da manzo Allah ya musu na mu kuke tunawa na'am suna tare da shi wannan babban abu to san na ƙarshe mutane za su yi da tumaki da awaki da dukiya su kuma za su koma gida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ya same su fatattu Allah ya shirye da su na'am kuma ya musu addana kwarai hajjikoki manzala sallallahu alaihi wasallam ya musu ya adda hajjikokin jikoki to wannan shine abu na karshe abinda zamu tashi a yau shine ghazwatu tabuk kiran kusan yakuna na manzala sallallahu alaihi wasallam wanda yake yi sun kusan zauwa karshe to shine mala sai yace zamanul ghazwa wa sawbuha kamar yanda mala ya saba sai hudi wani lokaci ne zamanin wani lokaci ne aka yi ta wannan yaki kuma me yasa aka yi ta tabuka madinatun ma'rufa taqa'u fi shimal mamlakat arabiyyat as-saudiyya mala ce shi wannan gari na tabuka guri ne sananne can arewacin saudiya yake wa sumiyat al-ghazwatu bismiha mala ya ce an kiraye yakin da sunan garin saboda garin ne aka je aka yaki wa kanat fi shahr rajab a cikin irin wannan watan da muke ciki watan rajab am 9 min al-hijrat an-nabawiyya a shekara ta 9 kiran kusan karshen rayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan tabuka inda zamu jibi tsakaninta da madina za a samu kilo kusan 500 da wani abu ko kuma zuwa 600 ma'ana wuri ne mai tsawo kamar da zamu karanta anan zamu ga cewa lalle ita wannan gazwar tabuka tana daga cikin manyan yakuna wanda Allah subhanahu wataala ya jarabe masu imani game da ita wannan yaki sai mallai to amma sababu hatos dalilin da yasa aka yi ta faqad qala Allah ta'ala Allah subhanahu wataala yake cewa cikin alqur'ani sura tauba aya ta 28 yace ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم to Allah ya sabko da wannan ayar ya ku masu imani ku ji tsoron Allah ya ku masu imani ku san cewa mushrikai najasa ne kana duk wanda bai imani da Allah ba da manzon shi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha daga wannan shekara kana daga wannan shekara ta 8 ko ta 9 babu zancen wani mushriki a zo a yi dawafi irin yadda suke yi zir suna kiran wani Allah to daga yau an kare an yi fatahu makka yace wa in khiftum ailatan in kun ji tsoron talauci fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi insha Allah zai arzuta ku da fadalar shi in ya ga dama inna Allah alimul hakim Allah masani ne kuma mai hikima to ran kamar suna ganin kamar yadda zamu gani cewa mutanen da suke zuwa haji su suke kawo abinci a yi kasuwanci a yi wane ne to yanzu an ce mushrikai kasu zo inna mal mushrikuuna najasun fala yaqrabu al masjidal haram sai an makka suke tardar to yanzu in mushrikai ba su zo ba da su za a yi kasuwanci su za su kawo abinci to shine sai Allah ya ce wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadli to mala ya kawo wannan kaman matsayin sababi na wannan yaki to wasu malamai kuma suna kawo sababi akwai wani Umayr wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi kaman dan aike wanda kuma mutane sun sani ko a jahiliya ko a yanzu ko a gobe duk wanda ya zamanto kaman jakada na diplomasiya ba kashe shi ba taba shi zai kai sako ya dawo to sallallahu alaihi wasallam da ya aika mu ce Sham a yanzu zace Rome ko kuma Rome kawai sai suka kama shi suka kashe shi to sallallahu alaihi wasallam shine sai ta san musu da kiran wasu suna faɗin dalilin ita wannan yaki ko kuma wannan yaki na gazwatu tabuka wannan shine dalilin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai niyya ya gwada musu cewa lalle to abinda suke tsammani ba shi bane su suna ganin kamar manzo Allah ya yaki larabawa ne saboda su ɗan kaɗan ne ba su da wani ƙarfi amma yanzu su sun isa su yake shi saboda a wancan lokaci su ne manyan dauloli waɗanda suke ake tsoron su a duniya gaba ɗaya قال امام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الايه الكريمه كنن مالن امام ابن كثير سي فسر ايتو wannan aya da mu karanta قال ابن عباس سي ابو العباس يجي رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير وقتاده وضحك ولا دكان سو malamai ne tafsiri kenan dai ya nuna maka cewa magana ce mai jigo da haka ake ma magana jigo magana wadda take hujja mai karfi yace wa gairuhum kai wasu su ma sun fassara hakan sai Allah subhanahu wataala yake cewa yarhamuhumullahu ta'ala innama innahu lamma amara Allahu ta'ala kina tafsirin Abu Lada Abbas shine anan cewa lokacin da Allah ya umurni an yumna al mushrikuuna min qurbanil masjidil haram cewa mushrikai kasu sace su kusanta ba wai su shiga ciki ba ko kusanta kasa ci wajen masallaci fil hajji wa ghairihi ko a haji ko a wani haji qalat quraish sai quraishawa suke cewa layan qati'anna annal matajira wal aswaqa ayyamul hajj suka ce shikenan kasuwanci zai yanke kuma abubuwa da ake kawa na sai da saidawa shi ma zai kare tunda an ce mushrikai kar su zo wala yadhhabanna ma kunna nusibu minha suka ce wai abinda zasu abinda suke samu na wannan kasuwanci kenan shikenan ya kare fa'awadahumullahu an zalika bil amri bil qitali ahli kitab to Allah kuma sai masanya musu cewa zasu yaki ahli kitab hatta yuslimu hasi muslimta aw yuqtul jizya ko kuma su bada karo da za dora musu wasu kudade wanda su zasu biya saboda suna zamani a garin musulunci an yadin wahum sagirun zasu bada hannu da hannu kuma suna masu walakanci to wannan kamar Allah subhanahu wataala ya mai musu da abin da suke tsoro to wannan mala ya kawo shi ne a matsayin sababi da ita wannan yaki kamar annal fatah makka mala ce kamar yanda fatah makka kana fasilan bainal haqq wal batil ya kasance marabiya ko kuma tsakani a gane gaskiya a gane ƙarya dakhalan nasu sai mutane suka shiga ba'dahu bayan fatahu makka fi dinillahi a cikin addini kenan suka musulunta afwajan jama'a jama'a walam yabqa ba'daha majalun lizanni war riba bayan an fatahu makka ba a samu wani shakku to da zanni da riba za su iya zamantowa a Hausa bin sani ba azzannu kamar abinda kake zato shi kuma arriba ko abinda kake shakku ana ya fasara sakana yace fi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda al-arab kenan kun ga laraba da su suna shakku wasu suna mana zato ba su da tabbas to tunda aka fitahu makka sai lamari ya tabbata cewa lalle manzo Allah shine annabin da Allah ya aiko tsiran Allah da amince da tabbata gare shi to shine malai sai yace illa anna hunaka quwwa ta'arrat lil muslimina min dari musawwin sai aka samu wani ƙarhi sai suke bujuro ma masu imani ba tare da wani dalili ba musawwaq bi ma'ana mujib babu wani dalili babu komi suna ganin sun yi ƙarhin masu imani sai malai yace wahiya dawlatu ruman kenan dawlar Rome ruman akbar quwwa askariya fi zalika zaman a wancan lokaci babu wanda kai ta ƙarhi na yaki da sojoji da makamai wa zalika bi qatlihim safira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-haris bin umair al-azdi radiyallahu ta'ala anhu mi suka yi sai suka kashe dan aiken da manzon Allah ya turo to wannan shi da wannan da gaya muku cewa wasu malamai suna kawo cewa dalilin wannan yaki na tabuka shine wannan dan aiken manzon Allah shine al-haris bin umair al-azdi wanda ya kashe shi kuma shine ala yadi shurahbil bin amr ghassani shi mutumin kenan ruman ne yana zaman ko halifa ne ko kuma komanda ne na yaki kawai da wasiƙa ta zo manzo Allah ya aika wasiƙa cewa su musulunta ana kiran zuwa ga addinin Allah da ya kama dan sakon manzo Allah sai ya kashe shi wa huwa yahmilu risalatan ila malik busra shi kuma ya dauki akwai risala manzo Allah ya bada wasiƙa zuwa ga sarkin Basra summa kanat sariyatu mu'ta to sai ka zanto kuma akwai sariyatu mu'ta sariya kamar da muka wuce can baya wannan ita aka samu runduna babba aka samu karama sai a ce mata sariya to amma nan malamai suka ce ana cewa sariyatu mu'ta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da shi aka yi yakin ba ya aika mayaka ne kuma doji to amma ita wannan ba a ce mata sariya kenan sai a ce gazzuwatu mu'ta to ita ma wata yaki ce wanda za mu ganta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika komandoji su ne wanda aka mai aika komandoji guda uku aka aika Zaid bin Harisa manzo Allah ya ce in an kashe shi sai Ja'far in an kashe shi sai Abdullah bin Rawaha sallallahu alaihi wasallam ya sa abin da yake ciki tsiran Allah da amince da tabbata gare shi kuma yana garin Madina ana yaki in wane ya rasu sai ce to wane yanzu kuma wanda ya dauki shugabancin musulmai shine wane tsiran Allah da amince da tabbata gare shi kuma wannan yaki ne wanda ya bada mamaki malamai suke cewa kusan musulmai 3000 ne amma su waɗancan kafurai sun kai kusan 200,000 a haka suka yaki to anan ne fadala da girma da kuma jarumta ta Khalid bin Walid ta tabbata a wannan wuri sai manzo Allah ya sa mishi suna Saifu min Suyufillah yadda ce wannan sariyatu mu'ta mala ce wa in kana almuslimuna ko dake musulmai lam yantasiru fiha basu nasara ba ai ta wannan yaki saboda abin da ya faru na yawa kuma akai ta kashe mutane kuma dodi guda uku suka rasu to shine Khalid bin Walid sai sulale da sauran musulmai ya dawo yace lakinnaha tarakat asaran kabiran fi nufusil arab amma sai dai wannan yaki ta bar wani gurbi babba a wajen larabawa wa asaran kabiran fi nufusil qaisar shi shugaban na roman qaisar ake ce mishi to shi ma sai da ya ji mamaki ya za ai waɗannan mutane shi yana ganin a yanzu a duniya a wancan lokacin duniya a zamanin shi yana ganin babu wanda ya sai tunkare shi da yaki to sai ga musulmai sun tunkare su duk da cewa ba ci nasara ba amma dai an gwada mishi turjiya to yayi mamakin wannan yace iza khafa annaha satusiru alaihi qaba'il al-arab me ji tsoro sai ji tsoron cewa yanzu sauran larabawa za su mishi tawaye shi yana kan addinin nasara ne da shi da mutanen shi su ne nasarawa to wasu da yawa daga cikin su ba larabawa bane to amma akwai kabilu da yawa na larabawa sun rike su da ƙarhi suna bin su su suke musu aikace aikace kasuwancin su garin wanda suke zama da kaza da kaza to yanzu sai suka ga a kenan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko an yake su duk da cewa ba ci nasara ba to kenan yanzu sai suka ci akan su kabilu na larabawa su ma za su iya kwatantawa tone daga cikin babban abin da ya tsorata shi shugaban nasu allati tama'a al-istiqlal anhu kamar mulkin mallaka da yake irin nayin su su ma wancan lokaci sun rike kananun kabilu ko kuma wanda suke kusa da su kasashe kanana suna musu mulkin mallaka sai suke tsoron su kulkuce to wannan hari ko kuma wannan yaki da musulmai suka je na sariyatu mu'ta sai zaman to kamar bude kofa ne akan cewa lalle ashe mutane suna iya tashi su nemi yanci wanda su ta daga kangi na bauta a kasar shi wannan sarki Kaisar wara'a zalika khataran yuhaddiduhu sai shi sarkin yaga wannan hatsari ne to wannan kasashe da muke rike da su muna tatsar su in suka kubce yaya kamar kun ga ya ga ta a tarihi ilu nafsu kamar yanayin da muke da yanzu turawan yamma suka kama Afrika da sauran wurare ana mulkin mallaka duk wanda za ta kulkuce to sai an yi da gaske sai da kel ayi ta zub da jini suna ganin ga tatsa ga saniyar tatsa yanzu za ta kubce ga inda suke samun arziki ga inda suke abin da su ga dama to yanzu kuma ana so a samu yanci to su ma wancan lokacin haka shi sarkin in ya ga wasu wanda suka so suna neman su zo su samu yanci sai aika mutane amma mutane azaba na mamaki har a hudda ma sauran cewa su nemi yanci abu ne mai wuya a samu su tsoro a cikin zukatansu haka suke ta yi to yanzu ma haka suke musamman Faransa irin abin da take yi kenan shi za ku je ganin kasashen Faransa inda za a samu wani shugaba in yayi turjiya to ko a kashe shi ko kuma a mai juyin mulki wannan an mishi kaɗan ne in mutane ne haka ita ta kashe mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma musamman musulmai Faransa babu ƙasa wadda ta walakantar da musulmai na duniya kakaf tun daga Afrika haka wuce ka shiga Azi ka je irin su Suriya su Lubna da su Misra Quraish ko ina sun je sun yi kashe-kashe ko ba don koyo ba don waɗannan mutanen musulmai ne kuma don a mallake su mallaka irin ta bauta da kuma a kawo musu kiristanci wanda kuma su ba da gaske ba suke tun da su a ƙasashen sun yi kiristanci su Quraish babu addini wa amma ita take kai wani addini wasu ƙasashe addinin kiristanci kasan za ka san akwai wawanci a nan suna wawatar da hankalin mutane to so da yawa mafi yawan manyan ƙasashe in suka danne ƙanana to ba sa son ƙananan su motsa to anan abin da ya faru kenan sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya bayyana ga ƙarhin imani ga kuma taimakon Allah subhanahu wataala kenan dole sai ya ce sai an yake su kuma sai aka aika musa wasiƙa cewa su musulunta wai reni ne yasa aka kashe wanda ya kai wasiƙan shi zai na gani a duniya waye ma isa ya rubuta mishi wasiƙa har ba wani ya kai mishi to shi sama waya ƙarshe sai suka kashe shi to wannan amma sai zama to fatahu ne da buɗi ne Allah subhanahu wataala ya yi niyya kuma dan a yantar da sauran mutane mala ya ce wa annahu la budda min al-qada'i ala quwwati al-muslimin sai shi wannan Kaisar sarkin na Roma ne sai yake ganin wannan karhin na musulmai yace dole sai an kahe ko kuma sai an dashe wannan kaihi nasu qabla an tasila ila almustawa kahin ta kai wani wuri wanda la yumkin alqada alaihi wanda ba za mu iya ba kaga kenan shi tunanin shi sai yace aje a ayi maganin su kahin su yi karhi in suka yi karhi ba ma iya musu yace falam tamdi sanatun ala ma'arakati muta ba yi shekara guda ba da aka yi wannan yaki na muta hatta akhadha yuhayyi'u al-jaysha min ar-ruman wal-arab al-muwalin lahu min al-qasasina wa ghayruhum lighazw al-muslimin bai shekara guda ba wannan sarkin sai ya ce wa dole ne kaga wannan mutanen suna so su samu yanci dole sai ya samu yake hada runduna daga cikin mutanen shi na roman kristoci da kuma larabawa wanda suke tare da shi wanda yake rike da su a matsayin imana yana musu mulkin mallaka larabawa na gasasina da kuma wasu wanda ba su ba me yasa suke taruwa ligazawul muslimin wasu suke dole sai sun je sun yaki musulmi sai mal yace inna haza wa in kana yumassilu khataran yace duk da wannan idan muka dibe shi musamman wanda ya san ko su wane ne roman kuma waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin tawagar ko kuma irin ma'ana rundunar da yake tare da ita zai ga cewa akwai hatsarin babba a ce an yi yaki tsakanin manzo Allah da su waɗannan yace wa harbar alal muslimin wa tahdidan lahum kuma ga abubuwa da ake na ana musu kashedi kamar ana nuna musu hannu ana nuna musu yatsa tahdidan yace lakinnahu fi haqiqatil amr sai yace to amma an muka tsaya muka jibi lamarin kallo na basira yace al'izzu wan nasru min Allah azza wa jalla li rasulihi wal muslimin to shi musulunci kamar yadda muka ta karanta can baya dukkan yakurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu nasara bata alaka da yawa Allah shine yake bada buwaya Allah shine yake bada nasara wannan kuma dukkan mai imani ya san da wannan to shi yasa musulmai suke cin nasara a yakuna da yawa da suka yi kun ga yakin Hunain wanda muka karanta wanda muka kare shi yau shi da musulmai aka samu wasu shedai da daya raya musu suke cewa ai yau in dan yawa ne ba za a ci nasara kan mu ba to sai Allah ya bar su a gwada musu cewa ba yawa bane take sa nasara Allah ne yake bada nasara da manzon shi da kuma masu imani to nan sai mallaye yace duk da cewa ai yaki da mutanen Kaisar Roman akwai hatsari saboda musulmai basu da makamai irin nasu kuma ba saba yaki ba irin nasu kuma basu da jama'a irin nasu to amma sai mallaye yace abinda zamu yi la'akari shi na hakika shine Allah shi yake bada buwaya kuma Allah shi yake bada nasara kina duk mai imani bai tsoro akan wannan bangare yace iz wasalu fi sanawatil ma'dudat sai zaman to musulmai sun isa wani wuri wanda a ayin shekaru kadan la tusawi fi hisabil umam shay'an wanda a lissahin al'umma ba a lissafa shi me yake ne da umam kamar a ce a samu wata daula kamar da daular musulunci da ta tsaya tun daga aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hijira ya zo Madina a Madina aka kafa daular musulunci to wannan daula ta musulunci kusan halifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da suka kusan cin duniya duka ƙasa da shekara 30 to wannan ƙasa da shekara 30 din a sauran mulki na duniya da suke yi su a wajen su bai kai ba a kafa daula kamar ita wannan Roman dauloli ne masu shekara aru-aru haka in ka dauka su ma mutanen Farisa dauloli ne masu shekaru aru-aru to sai ga manzo Allah ƙasa da shekara 30 ya zo duka ya an ruguza su gaba ɗayan su to shine mallam sai ya ce a cikin wasu shekaru wanda ba a sa su lissahi na kawwanuwa wata al'umma ko wata daula ya ce ila makanatin wa kuwatin wa mahabatin yuhsabu hisaba hal al'ada'u akwai abinda ba a lissahin cewa daula za ta kai karhi za ta kai matsayi za ta kai kwarjini shine mahaba kamar ya zamanto da an yi magana ta kowa tsoronta yake kamar daulolin irin na yanzu ta dauke irin su Amurka da Rasha irin abin da suke dauloli ne manya-manya wannan tana barazana ga wannan wannan tana barazana ga wannan to su ko kasashen dauloli kanana ko kuma kasashe kanana su kuma yayin su zamanto yan kallo ko kuma kowanne ya rabu da wani babba to shi zai zamanto mushi sanat to a wancan lokacin su ma haka suke yi manyan su ne Farisa da Rum idan Farisa su ne waɗannan waɗanda suke Iran a yanzu daidai wurin kamar wajen Iran an yi so su kuma waɗannan su ne suke Suriya a wancan lokaci to su ne manya-manyan ƙasashe wanda babu wanda zai tunkara su da yaki illa musulunci, musulunci ne kawai ya karya su. Wata rana aya ta sabka ana zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta alif lam mim yace gulibatur rum, yace ita wannan rum da kuke gani ana ta tsoro ana ta kaza suna da abubuwa da yawa, sai manzo Allah yace musu an ci nasara akan su, kuma lokacin ba ma shirya ba ma san ba wata shekara ce za a yi yakin, sai munafukai suke ta maganganu yanzu ina mu ina rum yanzu ina mu ina kaza, don ma kuma kaga abun mu yanzu mu ne khairu shahid wa qad ra'u kayfa kana ya musallajiwo yace wa mahabatan yuhsabu hisabaha al'ada'u al'ab'aduna min ar-rum wa ghayrihim, kamar su suna ganin kamar in aka ce al-hisabu anan amma ya dauki ko zan kalimatu zan ya zunnu aw ya amalu ko kuma yuqaddar kamar ko takace takdiri, yanzu misali su suna ganin wata al'umma bata kai ba kasa da shekara, in suka ji labarin hutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suka yi lissayi sai suka cewa daga shekara 30 ne ko shekara 40 sai suke to yanzu wata daula ce a wannan shekarar za ta zo ta yake mu, sai suce a bai yiwa, to shine ma'ana yuhsabu hisaba hal a'da'u al ab'adun wanda suke can nesa sai su riga nan a kawai bai yiwa min ar-rum wa ghayrihim, ya zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe aka aiko shi kai yaushe ma aka aike shi shekara bai shekara 100 ba bai shekara kaza ba, to su kuma wannan daulolin an yi sarakai da yawa, wani yayi shekara 30 wani yayi shekara 40 wani yayi shekara kaza, to sai suke ganin yanzu kamar karamar daula bata isa ba a sa ta lissahi da za ta zo ta yake su, faqadara au kayfa kanat aqibatu amrihim fi jihadihim al'adaa fil jazira min al'arabi min arabin wa yahudin fa'azzahum Allah wa nasarahum, to sai suka ga cewa ra'au kayfa kana aqibatu amrihim yaya lamarin su ya kasance fi jihadihim da jihadi da suka yi al'ada a makiya fil jazira kenan jaziratul arab min arabin wa yahud anan yahudawa suke anan larabawa suke, fa'azzahum Allah wa nasarahum sai Allah ya daga musulunci da musulmai duk da cewa ba su suke da yawa ba, kuma Allah wa khazal a'da'ahum Allah ya walakantar da waɗanda suke makiyansu ko kuma Allah ya hudda musu kurjini da wani girma da wata daraja, wa farraqa shamlahum kuma Allah ya daldaita su ya balbalta su, yanzu ya zamanto babu mawaluri da za a ce ga sunan sun hadu balle har a samu wani karhi nasu, wusulu khaybar istidadur rum malam sai yake cewa an iso wajen khaybar kenan gari ne, istidadatir rum ita kuma rum shirin da take yi dan ta tunkari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, واستعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال مشيوم من الله سي شريا idan ba mun taba can lokacin da aka gazawta ahzab mun karanta muzalla sallallahu alaihi wasallam yace daga yau ba ka musu haji gida sai dai su su tai kira daga cikin wannan shi ma tunda wannan magana da manzo Allah ya tsiran Allah da amsa da tabbata gare shi babu wanda ya taba kawo hari Madina sai dai akai mishi koda ko shi yake da ƙarfi, to haka sahabbai za su tunkare shi tsiran Allah da amsa da tabbata gare shi, tawatarat al-akhbar ila al-madinati an isti'dad ar-rum ana nan madina manzo Allah yana zaune da sahabban shi sai labarai suke zawwa daban-daban cewa fa rumawa suna shiri za su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yakin da za su yi shine li ghazwatil hasimati diddul muslimin, in aka ce ghazwatil hasima ita ce yaki na raba garrama daga yau kamar yanda can larabawa su ma sun ce ma manzo Allah haka nan ghazwatul ahzab da aka yi cewa suka yi a hada kowa aje a kare da musulunci a kashe musulmai a kashe manzo Allah sai a binne sunan musulunci, to su ma nan shine ghazwatul hasima kamar a ce kenan ko ni ko kai, yanzu ko su ko musulunci ko su ko manzo Allah ko daular musulunci ko wani daula ta rum dole sai ɗaya ya bar ya kada guda, to suke ta shiri labari sai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmai, wa qad kana li hadhihi al-akhbar waqa'an shadidan fi nufusil muslimin, to wannan labari da yake zawa sai zaman to yayi tasiri mai tsanani a zukatan masu imani, kamar yanzu a ce Niger za ta yaki Amurka ko Rasha, yanda yan Niger za su ji a cikin zukatan su a rika tunanin wani irin dabara ne ta wace hanya ce za a bi, to haka labarin ya zo kwatsam ana zamne rumawa suna shiri za su yaki manzo Allah da musulmai, mala ya ce ba'da an ta'akkada lahum ma yaqumu bihi ar-rum, bayan an tabbatar da cewa lalle ne suna shiri su wannan rumawa, wa man tabi'ahum da wanda ke tare da su min isti'dadin kabirin li harbul muslimin, shirin da suke ba na wasa bane, shiri ne babba kuma dan su yaki musulmi. Ja'a haza fi waqtin asibin ala almuslimin, mallan sai ce wannan labari ya zo labari mai wuya, ana cikin wani yanayi ne mai wahala, amma ce lokacin rani ne. Sai ce fal waqtu sayfun wa harrun shadid, yace a lokacin rani ne, kenan abubuwa na abinci da abubuwa na more rayuwa sun dan rage kahin sabon abinci yazo, sai kuma ga tsananin rana, tunda irin Makka duwatsu ne da sahara, kamar da irin su Niger haka, yanayin Saudiya duk wanda san Saudiya zai ga da yanayin Niger kamar yanayin yana kamar Chechnya. To irin cikin zahi ga tsananin rana, kenan ga yawan shan ruwa, ga kuma abinci, an yi nisa da damana, ana kaka, komai abubuwa sun dan rage. Yace wal makanu ba'id, kuma Tabukan nan tsawo gare ta, yanzu a ce a tashi daga Madina a je Tabuka, to wurin akwai tsawo kusan kilo 600, ko babu abinci na kirki, ga wahala ga zahir rana. Shine mallam yace wa tariqu asirun wa shaq, kuma tahiyya tsanani gare ta, akwai duwatsu a wurin, kuma hanya ce wanda kokarar abun hawa hanya ce mai wahala bi. Wan nasu fi shiddatin wa dhiqin wa qahatin, kuma mutane suna cikin tsanani, kai a shekaran ma an yi yunwa, qahat shine rashin ruwa, kenan ba a yi damuna ta kirki ba. To kun ga wannan mallam yana gaya mana wannan ne, ko kuma abin da ya faru a ita wannan yakin, dan mu sawara irin wahalhalun da suke ciki, wannan kadan ne, kenan a rika rike irin wannan, za ku ji wanda ya yi wannan, wanda dole duk mai imani zai jinjina ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da shi ma'aiki tsiran Allah da amince na tabbata gare shi, irin gogurmaya da suke da tadhiya, shine bada kai wajen cigaban musulunci da musulmai. Yace wasimaru qad nadjat wa tabat, to kuma wata jarabawa ta biyu shine sai kasance yanzu kuma kayan marmari, tunda irin su da bino su da sauran abubuwa wanda su a lokacin zahi suke yi, to yanzu kuma sunna, kuma ake so a bar gari a kama hanyar Tabuka, za a yi kwanaka ana tahiyya. Yace wan nasu yuwadduna al-maqama fi misl hadha al-waqt wa hadhihi adh-dhuruf, a wannan lokaci mutane su suke su zauna a gida, aika a hudda da bino, a gyara shi, a gyara abubuwa, ga ruwa, ga komi, garake, a kula da su. To a cikin wannan yanayin ne labarin ya zo, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu zalika kullahu wa yudrikuhu, manzo Allah ya san da wannan, shi kanshi tsiran Allah da amince da tabbata gare shi, yana nazari. To yanzu wannan yaki a cikin wannan yanayi na zahi, ga mutane ba su da abinci da yawa, babu abin hawa, babu ba kaza, ga zahir rana, ga kuma abinci ya nuna, wannan za a kula da shi na dabino da sauransu, garin Madina wuri ne na noman dabino. To sallallahu alaihi wasallama shi ma yana tunanin wannan, walakinahu alaihi salatu wassalam ra'a bima atahu Allah ta'ala min hikmatin wa sadadin, sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsinkaye abinda Allah yake gwada mishi, saboda yana Allah na karfafa shi da wahayi, kenan tunanin shi ba irin sauran mutane bane, min hikmatin wa sadad, kuma da yin daidai, annahu law lam yubadir bi ghazwati rum, inda manzo Allah bai gauga ba yaje yaki rumawa, qabla an yaghzuhu ka yi siyake shi, la zahabat kullu tilkal intisarat fi ghazwatihi, da dukkan nasaran da ya ci da sun tahi, mana kenan da kwarjinin su ya tahi, da kuma jaharin da ya allazi bihi danat aljaziratu wa khada'at, wanda da shi ne sauran larabawa suka bi shi. Kaga kenan zaka man misali a ce mutum mai karhi da kuma wanda suke marasa karhi, irin da irin abinda ake na mai karhi kullun kowa na jin tsoron shi, wani yayi karhin mu, wani yayi karhin mu, radda aka samu daga cikin wanda ya karhin su wani ya kada shi ko ya bashi kashi, to shikenan kwarjinin shi ya tahi. To shi ne abinda mallam yake so kwatanta mana anan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara akan Qurayshawa, akan duk wasu kabilu na Jaziratul Arabiya, to yanzu in Rumawa suka zo suka yaki manzo Allah suka ci nasara, kenan sauran Larabawa ma wasu wanda imanin bai da zama ba ko kuma bi ne suke, sun gana ma su ce a kenan mu ma kawai ba dole bane muna ishirawa mu yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi ne ma'aiki tsiran Allah da amince da tabbata gare shi, sai ya ce to mu iske su, kenan mai makin su zo su yake mu, mu za mu je mu yake su, tsiran Allah da amince da tabbata gare shi. Fa azama alaihi salatu wassalam, manzo Allah sai kulle niyya, ala khuruji cewa huta za a yi likitalin rum za a je a yake su wa inha'i i'tida'atihim kuma a je a karar da irin ta'addanci da suke yi wa tahdidatihim da kuma barazana da suke yi dan Allah ya ce a je a ja musu birki to duk da wasu daga cikin masu imani suna ganin abin kaman ba zai yiwu ba to amma Allah subhanahu wataala akwai abin da ya gwada wa manzon shi kuma akwai abin da Allah ya shirya subhanahu wataala wa kana min adatihi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi al'adar shi abin da ya saba kenan sabau in dai za a yi yaki Allah ya khubira bi wajhatihi inda al-ghazw sallallahu alaihi wasallam bai cewa za mu je gari kaza haka manzon Allah yake cewa daga cikin salan shi da yaki kamar in za a yi gabas kina Allah da mutunta tabbata gare shi cewa yake a shirya zamu je yaki gari kaza sai ayi nan ayi ayi yamma ana taya can an huta daga gari sai a kewaya sai kuma a dawo to sallallahu alaihi wasallam haka yake shine wa innama yuwarri shine warra bi ghairiha in ya so ya tahi gari na gabas sai yamma daga baya da in arewa zashi to sai gusum yana ta tahiya duk labari mutane su rika bada labari manzo Allah yayi gusum sai labari ya ida yaduwa sallallahu alaihi wasallam sai juyo ya dawo kuma sai arewa haka yake sallallahu alaihi wasallam to amma an samu sabanin haka nan a wannan yaki yake wa amma fi hazi lghazwa faqad jalla linnasi amraha amma a wannan yakin manzo Allah kawai cewa yayi zamu je tabuka haka yake musu kenan ko a bada labari ko ka bada labari damun sojiyawa sallallahu alaihi wasallam cikin salon shi yana ganin munafukai suna iya bada labari ko su fata abin da aka yi tsara to amma wannan yakin na tabuka to babu zancen wani boyo abu ne yace li yubida ash-shaqqata wa shiddati zaman dan ya huda mutane irin tsanani na lokaci da zamani kenan dan mutane su san cewa lalle tabbas sallallahu alaihi wasallam ga inda za a je kuma dole sai an yi shiri saboda an san wurin akwai wahala an san wurin akwai zahir rana wa kasratul adu kuma sun san cewa makiyansu yawa gare su liyata ahaban nasu dan mutane su shirya lizalika ahibbatuhum duk shirin da zakai dan ka shirya da kyau fa amarahum bil jihad sai manzo Allah ce kowa ya shirya wa akhbarahum manzo Allah ba su labari annahu yuridu rum manzo Allah ce kuma idan muka je tabuka ba kowa zamu yaka ba sune rumawa wa khadda ahlul ghina ala al bazli sai manzo Allah ya tara masu dukiya yace to masu dukiya za ku yi aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake karanta ayoyi da hadisai nashi tsiran Allah da amince da tabbata a gare shi yake zabarar da masu kudi shine mana al-hadd shine al-has ko kuma at-targhib cewa su zo su ciyar da dukiyar su dan a je wannan yaki dan wannan yaki ya zo akwai karamcin dukiya akwai karamcin abinci ga bai ba abinci mai yawa ga karamcin ruwa to sallallahu alaihi wasallam sai yace masu dukiya su zo alal bazli ayi kokarin mana taimakawa wannan faqati a ciyar fi sabilillahi ta'ala dan addinin Allah ya ci gaba dan Allah kenan mai abun hawa ya kawo wanda ke da wani makamai shi ma ya taimaka ko a siya ko ya kawo yace fata sabaqu fil infaq su wannan masu kudi sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su kuma da ba sa jira sai ake rigaye kowa yake gaugawa bi zai ciyar bima yastati'una abinda zasu iya kana awwaluhum Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu farko shine Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu wanda Abu Bakr wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su diyawa idan zai wadi fadalar shi yace ya so ni lokacin da suka kini ya taimaka mun da dukiyar shi da karhin shi da kaza da kaza haka manzo Allah yake wadin fadala Abu Bakr to Abu Bakr babu inda aka rigaye shi inda wajen ake alheri to anan ma shine fari ja'a bi malihi kullahu duka yazo ya tattaro dukiyar shi duk wata dukiya da ya san tashi ce sai da tattaro ta ya kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana 4000 dirham 4000 dirhami kusan 4000 Abu Bakar ya kawo manzo Allah yace ganawa wannan shine nawa waja Umar radiyallahu ta'ala anhu bi nisfi malihi Umar shi kuma sai yazo da rabi dukiyar shi to ne daga cikin abubuwan da Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu Umar yake cewa lalle ya tsere mishi kuma kusan kowa ya sallama cewa Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya tsere ma kowa haka wata rana ana zamne wani hadisi mai fadala na abubakar radiyallahu ta'ala anhu manzalla sai yace yau waye sadaka abubakar yace ni kuma yace yau waye je ya ga mara lahiya abubakar yace ni ya maki Allah yace manzalla kuma yace yau waye ya je makabarta ya yi ziyara ya tuna lahira ya adda abubakar yace ni ya maki Allah babu abinda manzalla ya zana da neman lada sai abubakar ya daga hannun shi to sallallahu alaihi wasallama sai yace wannan abubuwan in suka hada a mutum lalle ne Allah subhanahu wataala sai ya so shi to kaga wannan duka gabobi ne wanda suke magana akan irin wanda suke bin addu'a ko addini na Shi'a ko mazhaba ta Shi'a wanda suke zagin Abubakar da Umar wanda kuma waɗannan su biyu su ne kullun tare suke da ma'aiki tsiran Allah da amince da tabbata gare shi in kaga an yi wani abu babu su to kawai yana da kusan wahala kaga Abubakar shi ya fara badawa Umar kuma ya biyo bayan shi shi kuma ya bada rabi shi kuma Abubakar ya bada duke shi gaba daya yace ammal Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu faqad anfaqa ala hadha jaysh kaseeran balaga 9 ba'ir wa 100 fars wa malan kaseeran hatta qala anhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma darra Usman ma amila ba'da al-yawm radiyallahu ta'ala anhu warda to sai wanda yake shakundum shine Usman dan Affan daman kuma shi mai kudin sahabbai ne a cikin sahabbai kusan kanka samu mai kudin shi yana da wahala sallallahu alaihi wasallam an yi wazi ya wazi in kowa ya bada yaga abin da bai yi in aka tana rumawa da yanda suke da kuma inda za a je da abincin da za a ci da abubuwan hanya da za a bi muzalla kuma bai ce musu bai isa muku a sai kuma ya sake wazi azam wa mutane ayoyin da suke magana akan infaq fi sabilillah to shine Usman sai ya dauki kusan nauyin abubuwa wanda kawai dai in ma an samu ragi to kadan ne to shine ya ciyar dukiyar shi sai da ya bada raqumi 900 ba'ir yace kuma 100 farsin sai da ya bada doki wanda za a hau ayyaki maguji guda 100 wa malal kaseeran ya bada dukiya da yawa sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi ya wurin ciki tsiran Allah da amince da tabbata gare shi sai manzo Allah ya ce daga yau duk aikin da Usman yayi Allah ya gafarta mishi yace ma darra Usmana ma amila ba'da al-yawm kaga kenan amfanin dukiya ba irin wannan tunani ba kai ta tarawa kai ta tarawa dukiya ta zaman tuma azaba ta zaman to fitina a gare ka da diyan da zaka bari a raban gado ayi ta rikici ayi ta wahala kai ba kama kanka masallaci ba kama kanka masallaci makaranta ba ka taimaka ma iyaye ba ba ka taimaka ma makwabta ba ba ka taimaka ma yan garin ku yan kasar ku kawai haka nan wahala mutum ya zo ya yi ta lissahi na banza a gobe kiyama kuma idan Allah ya tace kai tsaya ka ce ka bada sakamakon lissahi tun daga biye har zuwa karshen kudin ka kaga diyawa zaka samu mai kudi ya mutu bai da masallaci wani ya mutu bai da makaranta wani ya mutu ba a ma jin sunan shi sai dai a rika cewa kai wani ya bar kudi a kwantakin shi miliyan 100 kaza miliyar kaza kaga duka ciyawa ce asara ce babu abin da zai amfani mutum sai wanda yanzu ka jiba Usman da dukiyar shi ne shine malume suke cewa duk wanda Allah ya bashi dukiya kaman bashi kina aljanna kawai budewa zai shiga wannan dukiya ta shi to su ko sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda Allah ya bashi dukiya bai bude bai shiga aljanna shine hadisin da kuke ji ana rigima tsakanin masu kudi da talakawa kullun din manzo Allah yace a taimaka sai masu kudi su taimaka wa ta samu lada su ko talakawa suna zamne shi da sai suka kara wajen manzo Allah ya baki Allah mu ladan mu kadan ne masu kudin nan suna ta ciyarwa suna ta kaza sai manzo Allah yace to bari mu koya muku kuma abin da za ku samu lada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar su masu kudi sai suka ji su ma sai suka ji suna subhanallahi walhamdulillahi sai suka ce to kuma ai manzo Allah sun dai zaba alu dusul bil ujud ya manzo Allah abinda ka babu masu yi yace zalika fadlullahi yuti man yasha fadala ce to kaga kenan mutumin da bai ba aiki da fadalar da Allah ya bashi zai nadama Usman radiyallahu ta'ala anhu anan kaga ya samu kankarar zunubi gaba daya kuma dalilin wannan ita dukiya manzo Allah yace ma darra Usmana ma amila ba'da al-yawm duk abinda an gafarta mishi radiyallahu ta'ala anhu ardahu wa anfaqa kullun ala qadri taqatihi to nan kenan malam sai kuma yace amma kowa wa ya ciyar da abin da zai iya ka ce ana neman agaji musulunci ana neman taimakon addini ka ce amma wa masu kudi bane mu kudin mu kadan ne mallai ce wa anfaqa kullun ala qadri taqati kowa he da ciyar da daidai abinda zaka iya ko biye gare ka inda ana abinda shi addini kai ma ka zo ka bada karka ce he ka samu da yawa tana wannan biye ta ka Allah lillimkata mallai ce hatta inna minhum man anfaqa muddan aw muddain mallai ce to karamci ha ako wanda ya kawo zakka guda ko na sha'ir ko na dabino kowa ya zo ya zuba to kaga shi ma wannan daidai gwalgwadon shi sallallahu alaihi wasallama haka yayi karantar haka ya zabar da sahabbai har ya zamanto mana kenan an samu yanayi mai kyau wanda za a je wannan yaki da musalla 40 ko 30 40 wa sharakatin nisa'u to su ma mata babar sa baya ba sai manzo Allah ya ce kuma kuciyar to sai suka tashi fata saddaqna bi huluyihinna wannan ta hudda awarwaro wannan ta hudda wani zobe nata na zinariya wannan ta hudda wata sarka duk abinda wani mundu duk wani abin da ke tare da kayan ado da mata su ma suka yi ta zubawa dan su ma su shiga cikin wannan yanayi to kaga kenan idan ana neman taimako na addini kada mutum ya kasa gwiwa kuma wannan shine dama da Allah subhanahu wataala ya ba mutum da yawa mutane suka yi nadama yanzu wanda suka mutu da yawa suna da dama ina ma da nayi kaza ina ma da nayi kaza amma mu da muke raye muna da dama kai kokarin taimaka mu addinin Allah ko babu abinda Allah subhanahu wataala yakan kawo shi gaba gaba yema da jihadi fi sabilillah kama abinda ya shafi dukiya wa anfiqu mimma razaqnakum يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجوكم من عذاب أليم ستؤمن بالله يأتي وتجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم سأقبات الدار دوك يا سبو رمي زجية دان قدم يلا تكيد علاقة كر قدم حقا تكيد ركي زجية إذا كان يغنون إيه حسارة زيها وكتش زجية تنا دا علاقة دا كودي كيسي wana kuma abu ne wanda dole mutum mai imani irin ayoyi da za ka karanta da irin kissosi da za ka rika ji sai ka rika ba zuciyarka hakuri kana dan rage wa kan amma an ka bar ta ba lizami to za ta kai ka tabaruka to amfanin dukiya shine mutum ne mai gina aljanna da wannan dukiya da Allah subhanahu wataala ya bashi to kaga kenan mata su ma suka shiga ciki wannan kuma yana karantar da abubuwa da yawa na addini bai kamata wa bar mata mu anan so da yawa abubuwa kawai mazaje ne suke kizuwa suna zawa to mata su ma suna ciki abinda Allah ya fallanta abubuwa da yawa su ma mata haka yanda namiji su ga aljanna bari ma su ashad su sun yi tsanani su da mu larar za su shigar da su gidan aljanna to manzala sallallahu alaihi wasallama haka yake yace waja'a unasun laysa ladaihim ma yahmiluna anfusahum alai to kuma sai aka samu wanda su sun zo ko ba ƴan gari bane ko kuma ba su da komi suna zaune sai suka ce ma'aikin Allah mu babu da komi bai da makami da zai yaki bai da dokin da zai hawo kai hatta dan zakka da zai kawo zuba babu wasalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falam yajid lahu shi'a sai suka tambaye manzo Allah ya ma'aikin Allah a sama mana abun hawa a sama mana makami zamu jihadi to muzalla shi ma tsiran Allah da mutum ya tabbata gare shi bai da waɗannan abubuwan da suke nema a wajen shi fa'adu yabkuna haznan sai suka koma gida suna ta kuka takaici babu dukiyar da za su ciyar babu wani abu wanda za su hawo su je jihadi abin hawa babu makami babu komi babu to wannan abun yasa suke ta takaici ha Allah subhanahu wataala ya bi su yace wa hum bakuna sab'a akwai wasu shahararru wanda suke ta kuka sanannu ne amma akwai wanda suke kuka na ƙarya Allah subhanahu wataala ya bayyana su to daga ci akwai wasu guda bakwai wanda Allah subhanahu wataala ya yabe sahabbai na gaske kukan da suke kuka na gaske kuma ba su da shine Allah ya ce wala allazina wala ala allazina idza ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallu a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan min alla yajidu ma yunfiqun sai Allah ke ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma waɗannan bayan Allah wanda suka zo bu samu abin da zai dauke su kai su ran yaki ba kuma sun zo sun ce maka ya maki Allah ka sama mana wani abu mu dan hawo ko kuma abincin da zamu ci ko abin da ya kaza shi manzo Allah sai yace la ajidu ma ahmilukum alaihi ai ni ma banda da abin da zan banda da wani abun hawa tawallu ayunuhum tafidu min ad-dam'i sai suka koma idanun suna zubda hawaye hawaye da takaicin ina ma a ce suna da abun hawa ina ma a ce suna dukiya hazanan Allah ya jidu ma yunfiqun suna bakin ciki ne wai ba su samu abin da za su ciyar ba don su samu ladan Allah
to kaga wannan shine zuciya lahiyayya zuciya mai neman tsira a wajen Allah subhanahu wataala amma ba wanda yana da ba kuma ya kiya akhraj imam ibn ishaq imam ibn ishaq ya huto da hadisi rahimahullahu ta'ala bi sanad sahih an ulabata bin zaid radiyallahu ta'ala anhu qama min al-layl shi wannan ulaba bin zaid wata ran sai tashi da dare cikin dare irin qiyamul layl sabon mazalla suka saba min al-layl fa salla wa baka yake salla yana kuka takeici bai da abun hawa bai da abinci bai da ya dai za ya je wannan yaki da tabuka wa qala sai a cikin addashi sai yake cewa allahumma innaka amarta bil jihad wa ragabta fihi yace ya allah kai ne kai umurni ayi jihadi yace kuma ya allah kai ka kudaitar akan cewa mutane ayi kokarin huta zuwa jihadi summa lam taj'al indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ya kuma Allah kai ka kaddadi baka samu ni babban da dukiyar da zan je in karfafi manzo Allah akan ayaki kafirai wa lam taj'al fi yadi rasulika kuma shi ma manzanka ya Allah baka sa mishi wata dukiya ma yahmiluni alaihi wanda ni ma ya bani ko kuma ya dauki nauyi na in je wannan yaki yake wannan addu'a yace wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin to kun ga nan zai kaman magana ce akan cewa baiwa dan adam a wuni ko kuma ko baka da ko biye kana iya sadaka shi yace wa inni atasaddaqu yace ya Allah sadaka da zan yi ala kulli muslimin bi kulli mazlamatin yace sadaka ta asabani fiha sadaka ta da zan yi shine na zan yi yahiya zan yahe ma duk wani musulmi da ya zalunce ni ko ya same ni min malin ko dukiya ta yace ko ya boye ko ya wane ne na yahe mishi wannan Allah ita ce sadaka ta yace a wajen sadin ko ya bige ni ko ya hantare ni ko ya yi kaza ko ya gani wata magana mara kyau a irdin ko a mutunci na yace wane kaza ne yace ya Allah na yahe mishi kowane musulmi ne wannan ita ce sadaka ta ya Allah da zan kaddamar summa asbaha ma'an nasi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama kun ga shi yayi a cikin dare babu wanda ya ji sai tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to amma da aka wayi gari an zo an zamna a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce aynal mutasaddiqu hadhihi al-laila sai manzo Allah ya ce wai wane ne sadaka jiya daren jiya falam yaqum ahadun sai kowa ya shiru saboda yana daga cikin al'ada ko kuma abinda sabon manzo Allah suke yi dan gudun riya mutum bai aiki ya gwada idan kun tuna hadisi na aqida da ake wanda ya ga tarmamuwa wanda tayi wanda yake cewa yana sallah yana kaza sai ya ce a kuna mata ce ya shi bai so ya ce ina sallah muzalla ne ya tambaye sa bai ce waye ya ga tarmamuwa jiya da tayi sai wani ya ce ni ya makin Allah ya ce amma dai ba sallah ba nake to shi ma wannan sai muzalla ya ce waye sadaka idan ya san Allah ya gaya wa manzo siran Allah da mishi da tabbata gare shi cewa ga wani bawa yayi wani abun mamaki duk da cewa bai da ko biye ga irin salon sadaka dai sai shiru ya zauna sai muzalla ya sake aynal mutasaddiqu falam yaqum sai manzo Allah ya saki wane ne sadaka jiya kuma aka shiru sahabbai tunda shi wanda ya shi dai kada ya san kanshi wa qama ilayhi fa akhbarahu kawai sai ya dallabo ya tashi ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ni ne ya maki Allah fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mishi abushir ina baka albushiri ya ce fa wallazi nafsi biyadi manzo Allah ya ce na rantsi da Allah wanda rayuwata take a hannun shi laqad kutibat fi zakatil mutaqabbila yace wannan sadaka da kai an sa ta a cikin zakka wanda aka karba ko kuma cikin sadakar da aka karba Allah ya karbi aikin ka na jiya wannan garanti ne to shi ko dan adam duk aikin da kai duk wannan aiki da muke yi duka nema ne muke Allah ya karba aiki ɗayan Allah ya karba mutum dan aljanna ne ai garanti ne ba mu da amma duk mutumin da ya samu garantin wata sallah da yayi ko wani azumi da yayi ko wani sadaka da yayi ko wani kyauta da yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ya adana mishi to wannan aljanna ne garanti to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wannan mai sadaka na jiya da yazo ya ce ni ne manzo Allah ya ce ina maka albishir sai da manzo Allah ya mishi rantsuwa dai ya tabbatar da cewa wannan magana ba magana wasa bace kada ya ga cewa bai hudda kudi ya bada ba amma ya sadaka me ya sadaka shi duk mai imani wanda ya zalunce shi cikin kudi wanda ya zalunce shi a jikin shi wanda ya zalunce shi a mutuncin shi to kaga wannan zai kai ka zuwa ga mafadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama irin ramuwa da ake yi kenan abinda za a rama misali in ka cuci mutum a dauki zunubi a dauki ladanka a bashi haka za a biya in baka lada a dauki zunubin shi a dora ma kenan da shi wanda ya yahima kowa ko da an cuce shi ko da an zalunce shi kenan a gobe kiyama babu shari'a wanda sadaka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya karba kaga wannan zai ba mu darasi babba kakka ce ban nida ko kuma ba zan iya ba wannan hadisin manzo Allah ya ce kullu sulama minan nas bil minan mar ilahu sadaqa wa minal mu'min gabbai muna da kusan gabbai 300 da wani abu manzo Allah ya ce kowanne mai imani in wuni in aka wayi gari yana iya sadaka ko ka dauki wani dusi ko ka taimaka ma wani gajiyayye ko ka tashi gaje ziyara ko kai aiki ne na ibada duka suna zamantowa sadaka ga gabbai to wannan kenan abin da ya shahi gazwar Tabuka akwai abubuwa jiya wanda suka faru kenan ganin lokaci nan zamu dakata insha Allah sati mai zuwa sai mu dasa da wata abin da muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah